Okay, let's go back and talk about, I wanted to do a practical example of everything I was talking about.
Na so mba da misalai a patake game da misalai da na bayar tun farko.
And I thought since I kind of gave you the conclusion.
Nace tunda na riga na ba ku ainihin kammalar maganar.
About the passage about the fig tree.
Akan ainihin wannan wuri game da bauren nan alitami.
I thought it would be worthwhile to walk through the process.
Yanzu ko ina so in dauki ainihin labarin in bi daki daki abubuwa da ke ciki.
And so the passage was Matthew 21.
Aka ko ainihin gurin nan shine Matta sura 21.
Starting in verse 18.
Idan muka fara daga aya 18.
Now in the morning,
da safe kuwa,
as he returned to the city,
bayan ya dawo zuwa cikin birnin,
he was hungry.
Ya yana yunwa.
And seeing a fig tree,
sai ya ga itacen baure,
by the road he came to it.
Wanda take tsaya bakin hanya.
And found nothing on it but leaves.
Sai ko bai samu ko ƴaƴa a jikinta ba sai ko ganye.
And said to it,
sai ya ce mata,
let no fruit grow on you.
Kada wani ƴaƴa ya sake fitowa daga jikinta.
Ever again.
Har abada.
Immediately, the fig tree withered away.
Ita wannan bauren sai ta bushe.
When you read that,
idan ka karanci wannan,
the first thing you should respond is,
abu na farko da ya kamata ka maida martaninta ita ce,
I don't know enough to know what's going on.
Ni ko ban fahimci komai da zan iya san me ke faruwa ba.
You know he cursed the fig tree.
Kun san cewa ainihin ko itacen baure ne.
We know he expected it to find fruit and he didn't find fruit.
Kuma yana tsammani zai samu ƴaƴa a jikin wannan itacen bauren amma kuma bai samu ba.
But by the way,
amma kuma,
if you look, there is a feast.
Za ku iya gani cewa akwai wata biki da ke tafiya.
Of summer fruits.
Wanda ko ana bikin ƴaƴan itace ne ta kaka.
Which is in August.
Wanda ma a ainihin watan takwas ne.
He's doing this in like March.
Shiko wannan fa lokacin kaman watan uku ne ya samu bauren nan.
So you kind of go,
sai ko kace aya.
He looked at the fig tree.
Ya dubi ainihin itacen baure.
And found nothing on it but leaves.
Bai samu komai a jikinta ba sai ganye.
Well, of course.
Tabbatacce kuwa.
That's all that would be on a fig tree at that point in time.
A wannan lokacin da shike ba lokacin ƴaƴan baure bane, ai dama zaka samu ganye ne kawai a itacen ba tare da ƴaƴa ba.
So you read the passage and think about it.
Saboda haka ko sai ka karanci ainihin wannan gurin, ka koyi tunani game da abin da ya sa.
The context is when he's going to be crucified.
Ainihin zancen maganan da yake yi shine za a tafi da shi gurin gicewa.
Which was a Passover.
Wanda ko ainihin kidirin ketarewa ne.
Which is the 15th day of the first month.
Wanda ko ita ce ranar 15 ta wannan watan.
So that would be end of March, beginning of April.
Wanda ko zai kai ƙarshen watan uku zuwa farin watan hudu kamar yanzu kenan.
Of course there wouldn't be anything there.
Tabbatacce ko baure ba su da ƴaƴa a wannan lokacin.
He came to and found nothing on it but leaves.
Da ya zo ko bai samu komai a kai ba sai ganye.
And then he curses it.
Sai ko ya la'ance ta.
Says even though it's a tree that's not in season.
Sai ya ce ko da itace ne wanda ba a lokacin ta ba.
He's going to curse it for not being in season.
Zai la'ance ta ba tare da ta ba da ya lokacin ta ba.
So the first thing to do,
abu na farko ko da za a yi shine,
is to look in the context.
Shine mu duba ainihin yadda yake.
Well, or you really have two choices. You can either look at the context,
ko kuma ka duba abin da yake ake zance a kai,
or you can look and see,
ko kuma ka duba ka gani,
if there's parallel passages,
ko kuma akwai wata ainihin aya a wani wuri wadda ta yi daidaita da wannan.
And in this case,
a wannan wuri kuwa,
there is,
akwai
Mark 11:12.
Idan muka duba cikin littafin Markus sura 11 aya 12.
So if you look and see a passage,
idan ka duba ainihin inda ka karanta a littafi,
especially in the New Testament, especially in the Gospels,
musamman ma a sabon alkawari, musamman ma a cikin bisharun nan guda hudu,
Look and see if there's parallel passages.
Sai ku duba ku gani ku ga kamar ko kuma akwai ainihin wurare da suka daidaita.
Yes, Mark is not Matthew.
Saboda ko Marcus ba Matta bane.
The audience of Mark is different than the audience of Matthew.
Wa'anda ku Matta ke rubuta musu sun bambance da wa'anda Marcus ke rubuta musu.
And so the things they record will be different.
Saboda ko abubuwa da suke ainihin ko rubuta sun sha bamban da juna.
So starting in verse 12, now the next day.
Sai rana ta gaba kuma.
When they had come out from Bethany.
Da suka koma Bethany.
He was hungry.
Yana jin yunwa.
And seeing from afar a fig tree having leaves.
Sai ko ya ga baure daga nesa wadda take da ganyaye.
So now he added something.
Sai ainihin Marcus ya ƙara wani abu akai.
He saw the fig tree from afar.
Ya ga bauren daga nesa.
No word in scripture.
Babu wuri a cikin littafi.
Because every word in scripture is precisely given.
Babu wata kalma a cikin littafi mai tsarki wanda an rubuta ta ne kawai. Duka kalamu, duka kalmomi an sa su ne da dalilai ta musamman.
God was very particular about what words he wanted to be recorded.
Allah da kansa ya yi babban nazari wurin sa duka kalmomi da suke cikin littafi.
So here we find out that it's far off.
Sannan ko ba wani abin da zaka ce a an dai rubuta ne da ta yi nisa.
Which the other one said it was by the road.
Wanda ko wancan ayat ta ce a bakin hanya ne.
So Jesus was hungry.
Saboda haka ko Yesu ya ji yunwa.
He sees a fig tree far off.
Ya ga ko bauren nesa da shi.
But he doesn't go out of his way.
Amma ko bata kauce daga hanya da yake bi ba.
Because it's by side the road.
Saboda ko tana bakin hanyar ne.
None of this helps us yet.
Dukkan wa'annan fa ba su taimake mu ba.
Understand how to interpret it.
Ina so ku fahimci yadda za ku iya fassarar littafi mai tsarki.
But the first thing in every passage.
Amma ko abu guda da yake kowane ainihin ko aya.
Is to figure out what's actually there.
Shine ka tabbatar da menene take nufa.
So he went to see.
Sai ko ya je domin ya gani.
Perhaps.
Ko kuma.
He would find something on it.
Zai iya samun wani abu akan wannan itacen.
Now remember.
Tuna fa.
He knew figs were out of season.
Ya san cewa fa ɓaure ba lokacin ƴaƴan ɓaure bane.
But still he goes and looks.
Amma kuma ya je domin ya duba.
When he came to it, he found nothing.
Da ko yazo ya duba bai samu komai ba.
But leaves.
Sai ko ganye zalla.
And then Mark.
Sai Marcus kuma.
Because he's writing to a less educated society.
Saboda Marcus marubuci ne ma wa'anda dai ba masu ilimi ne sosai a al'umma ba.
Sai he found nothing on it but leaves.
Bai ko samu komai akan ta ba sai ganye.
Because it wasn't the season for figs.
Saboda lokacin ba ba lokacin ƴaƴan ɓaure bane.
So the one who's writing to a more common audience.
Wanda ko yake rubutu ma wa'anda ke basu da ilimi sosai.
That would be less familiar potentially with Jerusalem.
Tabbatacce ko su ba su fahimci yadda Urushalima take ba.
Maybe in Egypt figs produce in March.
Ba mamaki ko ainihin ɓaure a Masar takan yi ya'a a watan uku.
He makes it very clear.
Ya mai da shi a faɗake.
Jesus is looking for figs.
Yes, almasihu ko yana neman ɓaure.
On a tree that should not have figs.
A itacen da ba ta da ainihin ƴaƴan ɓaure.
And then it says, in response.
Sai ko ya ce a mai da martaninsa.
Jesus said to it.
Yes, ya ce mata.
Let no one eat fruit from you ever again.
Kada wani ya sake ci daga cikin ƴaƴan itacen ki kuma.
And his disciples heard it.
Sai ko almajiransa sun ji wannan.
So they came to Jerusalem.
Suka zo Urushalima.
The other one says it immediately withered.
Wancan ba a wancan ayar ta ce dani dani a wancan takardar kai dani dani sai ta bushe.
Mark says.
Amma kuma Marcus ya ce.
Christ cursed it.
Christ ya la'ance ta.
And then they just went on their way.
Sai ko suka tafi abin su.
That's odd.
Wannan ko ka san akwai dan tangarda a gurin ko.
But if you continue to read,
amma ko in ka ci gaba da karantawa,
you see in verse 20,
zaka duba aya ta 20,
he continues to talk about the fig tree.
Ya cigaba da magana akan ya'yan baure.
Now in the morning as they passed by,
da safe ko da suka wuce wucewa,
they saw the fig tree
sun ga ko ya'yan itacen
dried up from its roots.
Ta riga ta bushe har jijiyarta.
Matthew says it withered away immediately.
Amma yace ta bushe dani dani.
Mark says the next morning they saw it wither away.
Markus kuma yace washegari da suka dawo gun wannan hanyar suka same shi ta bushe.
So how do you harmonize those?
To irin wannan yaya zaka yi magananta?
Well, if anybody has trees, I happen to have fruit trees.
Idan ko wani yana da ainihin ya'yan baure, ya kamata ni ma ina da ya'yan baure.
Trees can wither away.
Su ko itace za su iya bushewa.
Where they get like a disease.
Idan sun samu wata cuta,
it takes all season.
Zai ko dauke su kusan shekara guda kafin su bushe. Yankwane.
Fires can take out a tree right away.
Tabbatacce ko wuta zai iya kona itace dani dani.
But other things, trees move slowly.
Amma ko idan wata cuta ne ko wani abu zai dan dauki lokaci zai dauki rata kafin ya bushe.
So if we just read Matthew,
idan ko muka dai karanta batta kawai,
we would think boom.
Zamu ce kai.
But when you read Mark,
amma ko in muka karanci Markus,
you go that immediate is, you know, 24 hours.
Zaka ce a ai dani dani da akai magana a mattan nan ya dan dauki kusan awa 24.
Which compared to how trees work, that's immediate.
Wanda ko yadda yake daukawa kenan ba dani dani ba.
So that's pretty easy to harmonize.
Wannan yana da sauki ka iya game ainihin ma'anar su. Ka ba su ma'ana daya.
So then verse 21 says,
a 21 ko sai yace,
and Peter remembering said to him,
sai ko Petrus da ya tuna sai yace masa,
Rabbi look,
Rabbi ka gani,
the fig tree which you cursed has withered away.
Ainihin ko bauren nan da ka la'anta ta riga ta bushe.
So Jesus answered,
sai Yesu ya amsa,
and said to them,
yace musu.
And then he goes on,
yace gaba da magana,
and says,
yace
the verses that were immediately after the verses that I read in Matthew.
Ainihin ko ayoyi da suka biyo wa bayan waɗanda na karanta a Matta.
So from that,
daga wannan wuri kwa,
because the story was split differently,
saboda an ainihin raba da labarin daban-daban,
you understand it's all one story.
Zaka iya fahimta cewa duka labari guda ne.
It's not a story about the fig tree withering.
Ba ko ainihin labarin akan baure ne da ta bushe ba.
And about the mountain going into the sea.
Ba ma akan ainihin dutse da zai koma cikin teku ba.
That's all one story.
Dukkansu gaba ɗaya labari guda suke bayarwa.
So especially with parables.
Tabbatacce ko musamman ma da ainihin habaici ko kuma misalai.
And understand God does physical parables.
Ya kamata mu gane cewa Yesu Almasihu yana bada misalai akan abubuwa da ke jiki.
Like if we said a parable,
kamar yadda yayi magana akan ainihin ciyawa da suka fito a gona,
we would go, well, there was an old man.
La mu yace a akwai wani tsohon mutum.
Blah 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 with the parable.
Wanda ko ga misalan da aka bada labarin da zamu iya bayarwa.
God makes there be an old man.
Allah ko yayi magana akan wannan tsohon mutum.
And he makes the parable physically happen.
Sai ko ya maida ainihin misalan ta faru a bayyane.
So there really is a fig tree.
Saboda ko akwai gatanan tabbatacce ga itacen baure.
But the fig tree is just symbolizing things.
Amma kuma wannan itacen baure da ake magana akai tana nuni ne na wani abu da ya daban.
He gives us this fig tree.
Ya ko bamu wannan bauren ne.
So we can understand things.
Mu iya fahimtar zance da yake yi.
Let's go back to the Matthew one.
Bari mu koma cikin littafin Matta din nan da muka yi.
Because now from Mark,
idan muka duba ko daga Markus,
we know that it's tied.
Mun san cewa sun tattarugu daya.
To the mountain being cast into the sea.
Akan wannan ainihin dutse da aka maida ita cikin teku.
So in Matthew it says,
a Matta ko sai yace,
so Jesus answered,
Yesu ko ya amsa yace,
and said to them,
yace musu,
assuredly I say to you,
hakika ku ina faɗa muku,
If you have faith
idan kuna da ban gaskiya
and do not doubt
ba ku koyi shakka ba
you will not only do
ba ku za ku yi ma wannan
what was done to the fig tree
abinda aka yi wa wannan itace kawai ba
but also if you say to this mountain
amma in kuka fada wa wannan dutse
be removed
a cire ta
and be cast into the sea
zuba shi cikin teku
it will be done
za ta kasance haka
and
sannan kuma
whatever things you ask in prayer
duk abubuwa da kuka roka cikin addu'a
believing
kuna gaskatawa
you will receive
za ku karba
So that's clearly tied to the cursing of the fig tree.
Wannan ko zancen ta zama daidai da la'ana da aka la'anci wannan itacen baure.
So a point I made.
Abinda nake magana akai ko shi.
When you handle scripture.
Yayin da kuke mu'amala da littafi mai tsarki.
Is be really careful with the words.
Dole ne mu yi hankali da kalamu da suke ciki.
He doesn't say if you say to a mountain
ba yana nufin cewa idan ka ga wannan dutse dake anan
be removed
to water puto
and cast into a sea
a turo ta a maida ta cikin teku
he says if you say to this mountain
yana cewa in kuka ga wannan dutse wannan
which means it must be
wanda ko yana nufin cewa dole ne ya zama
specific about that mountain that he's talking about
dole ne ya zama takamamman ainihin dutse da shi yake magana akai ba wata daban ba
so you should immediately go
wannan ko zai sa ka ce dani
which people want to use all the time
inda ko mutane da yawa ke so su yi amfani da ita
if you have faith
idan kana da ban gaskiya
you can cast a mountain into the sea
za ka iya dokatan kowanne dutse ko daga ina ne
That is not what Jesus said.
Wannan ko ba abin da Yesu Almasihu ya faɗa ba ke.
The words really matter.
Kalmomi ko na da muhimmanci sosai.
If you ignore that this,
idan ko kai ainihin watsi da wannan da Yesu Almasihu ya faɗa.
You can come to all kinds of wrong conclusions.
Za ka iya zuwa wata fasaha ka ce waɗancan wancan 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 amma Yesu ce wannan ba waɗancan ba.
So this mountain.
Saboda haka wannan dutsen.
How do we figure out what this mountain is?
Yaya ko za mu iya sanin wannan tudun dutsen?
Well, we know.
Mun ko sani.
That they were staying in Bethphage.
A cewa suna nan a Bethphage.
Which is on the Mount of Olives.
Wannan ko yana da ainihin zaitun a kanta.
They left there to go to the city.
Sai ko suka bari suka shiga ainihin birni.
So if they're walking towards the city from the Mount of Olives,
ya dayin da ko suke tafiya wannan ainihin birni daga dutsen zaitun.
There's only one mountain they would see.
Akwai ko dutse guda ɗaya ne da za su iya gani.
That's Mount Zion.
Shine ainihin dutsen Sihiyona.
So clearly this has something to do with Mount Zion.
Saboda haka ko tabbatacce wannan zance da ake yi ana yin ta ne akan dutsen Sihiyona.
And so if you look through scripture like I have on my phone right in front of me.
Idan ko ka dubi littafin sarki kamar yadda nake dubawa a waya ta yanzu.
And I understand I immediately know it's Mount Zion.
Tabbatacce ko ni zan iya zaton cewa ana magana fa akan dutsen Sihiyona ne.
You might have to do more work to figure out it was Mount Zion.
Kai ko za ka iya mai tunani da yawa to sai kafin ka tabbatar da cewa ana magana ne akan Sihiyona.
But the scripture has plenty of places that says Jerusalem's on Mount Zion.
Amma ko littafi mai tsarki yana da wurare da yawa da ya nuni cewa Urushalima yana kan
And so in Mount Zion, so if you're looking at Mount Zion, you see Mount Zion's used in two ways. It's used as a physical mountain, but it's also called the Holy Mountain. It's a mountain like any mountain. But its holiness is special.
Amma ko ainihin lakami da aka mata da tsarki ta bambanta da sauran duwatsu.
Joel 3:17 for instance.
Joel sura 3.
And I just searched for this. I didn't prepare to pick a specific verse. I'm trying to show you how I would do it.
Wannan ko na dauka ne kawai anan ba wai na shirya tuntuni ne na dauka in ba ku misali ba.
And I'm skipping because I kind of know what to look for because I've done this a lot.
Saboda ko na saba yi ina duba kowanne littafi zan iya daukan ko daga ina in iya bada misali.
But many times when I'm trying to understand a passage.
So da yawa ko idan ina so in fahimci abin da ke a cikin littafi.
Especially when I'm preaching on a passage.
Musamman ma idan ina wa'azi akan wani wuri.
I will look at a word.
Zan dubi kalmar.
And I will read every single verse
zan ko karanci duk kowanne ainihin aya
that references that word
duka ayoyi a littafi mai tsarki da yake da wannan kalma
is the only way to understand
domin ta haka kawai zan iya fahimta
is to actually figure out how it's used in other places
shine sai ka iya duba yaya ne ake amfani da ita a wayan sauran ayoyi.
Now in this case for Mount Zion,
a wannan wuri ko da na duba ita dutsen Sihiyona,
I know exactly what God's talking about.
Na san tabbatacce ko abin da Allah ke nufi a wannan wuri.
Because I've read about it enough.
Saboda na karance ta sosai.
But in Joel 3:17 it says,
ako ainihin littafin Joel ko Yuel sura 3 aya 17 yace,
so you shall know
sa'annan za ku sani
that I am the Lord your God,
ni ne ubangijin Allahnku,
dwelling in Zion,
wanda yake zaune a Sihiyona,
my holy mountain,
tuduna sarkakka,
then Jerusalem shall be holy,
Urushalima kuma za ta tsarkaka,
and no alien shall ever pass through her again,
sojoji abokan gaba ba za su kara ratsawa ta cikinta ba.
And then it goes on, it's clearly talking
ya ci gaba ko yana ainihin magana
about the church at Mount Zion,
akan ecclesia wadda take madadin dusan Sihiyona,
where God dwells,
inda ubangiji Allah ke rayuwa.
And this is Hebrews 12:22.
Idan muka duba cikin littafin Ibraniyawa sura 2 aya 22,
in Hebrews he uses this example.
A Ibraniyawa ko ya ba mu wannan ainihin misali.
Are you going to Mount Sinai?
Zaka kai ko zuwa ainihin dusan Sinai ne?
Says do not touch.
Wanda yace kar ka taba.
Because if anyone touches the mountain, they'll be stoned.
Saboda ko duk wanda ya taba dusan Sihiyona.
And shot with an arrow.
Dusan Sinai za a jajjefe shi da dutse ko kuma da kifiya.
But the writer of Hebrews talking to believers says,
amma ko marubutin Ibraniyawa da yake magana da masu bi sai yace,
but you have come to Mount Zion,
ku fa kun zo ainihin dusan Sihiyona,
into the city of the living God,
zuwa ga birnin Allah mai rai.
Well, how many people in this room have been to Mount Zion?
Mutane nawa ne a wannan dakin sun taba shiga ainihin dusan Sihiyona?
And he's saying every single person that's ever been born again.
Yace dukkan wani mai bi da ya taba samun sabanta haifansa
has gone to Mount Zion.
Ya ko shiga ainihin dusan Sihiyona.
We didn't do that by going to the physical mountain.
Mun koyi hau wannan dutse ba taurin zuwa ainihin dusan da take bayyane a Urushalima ba.
So it doesn't need to be talking about the physical mountain.
Saboda haka ko ai maganan da yake yi ba dan ainihin dutse da take a bayyane ba ne.
Because he's talking about this mountain, he's talking about a very special mountain.
Saboda ko yana magana a kan ainihin dutse wadda take da muhimmanci sosai a wannan lokacin.
Let's see, so that should give us a clue.
Wannan ko zai iya ba mu ra'ayi ko kuma ya ba mu dan haske da za mu gani.
Mount Zion, it could mean the physical mountain.
Ita ko dusan Sihiyona za ta iya zamanto wanda take a fadake ta jiki.
But if faith can move mountains,
amma ko idan ban gaskiya za ta iya ainihin za ta iya tafiyar da duwatsu.
And why is Mount Zion the only one it can move?
Me yasa ya ambaci ainihin dusan Sihiyona ne kadai wanda za a iya ainihin cire ta a tura ta?
How many times have you heard faith can move mountains?
Wannan ko zai sa ka san cewa ko kuma wani irin ban gaskiya ne za ta iya ainihin cire dutse.
People say it's from scripture.
Mutane sukan ce ko daga cikin littafi mai tsarki ne.
Faith can move Mount Zion.
Ita ban gaskiya za ta iya ainihin ta tafiyar da dusan Sihiyona ne kare.
That's from scripture.
Wannan ko daga littafi ne.
Okay, so with that idea,
da wannan ra'ayi kuwa,
and also whatever things you ask in prayer,
sai yace dukkan abubuwa da kuka roka cikin addu'a,
believing you will receive.
Kuna gaskatawa za ku karba.
Christ had already told them how to pray.
Yes, ya riga ya koyar da su yadda za su yi addu'a.
When you pray, pray this way.
Yace in za ku yi addu'a ga yadda za ku yi addu'a.
Our Father who art in heaven.
Ubanmu wanda yake cikin sama.
Hallowed be thy name.
Sarkace sunanka.
Thy will be done.
Nufinka su kasance.
On earth as it is in heaven.
A cikin duniya kamar yadda take a cikin sama.
Give us this day our daily bread.
Ka bamu wannan rana ga abincin yini.
Forgive us our trespasses.
Ka yafe mu laifofukanmu.
As we forgive those who trespass against us. And let us move mountains into seas. He never said that.
No.
So if this is tied to prayer, we should expect it to be tied to the things that he said we should pray about.
Dole ne mu koyi ainihin sammanin cewa zai kawo wannan cikin ainihin addu'a da ya koya musu.
Right?
Ko ba haka ba?
That makes sense?
Wannan ko yana da dan akwai haske a ciki yayi ko?
Okay, so his will be done.
To da haka sai ya ce bari nufinsa ta kasance.
I don't see how that fits.
Yaya ko wannan za ta iya shiga ciki?
Give us this day our daily bread.
Ka ba mu rana ga abincin yini.
I don't see how that fits.
Ban ga yadda ma ya sa ya shiga cikin cire dusan tsiyona ba.
Forgive us our trespasses.
Ko kuma ka yabe mana laifukanmu.
Maybe, but
kila.
Come to the holy mountain.
Kila in ka zo ainihin gurin dusan nan mai tsarki, kila zunubanka za a yabe maka.
Thy kingdom come.
Amma kuma yace mulkinka shi zo.
Wait a second. Mount Zion.
Amma ka saya. Dusan Siyona
is about people coming to Christ.
Yana nan ne game da mutane da suke zuwa wurin Kristi.
They come to Christ. They come to Mount Zion.
Idan suka zo gurin dusan Siyona.
In Hebrews it says they come to Jerusalem. Mount Zion is where God dwells. The mountain going into the sea, it could have to do. It could really have to do with God's kingdom coming.
Tabbatacce ko ba mamaki za ta iya zamo ne game da mulkin Allah shi zo.
But let's see if we broaden the scope.
Amma ko bari mu gani ko za mu fada da wannan ainihin ra'ayin.
Consider more the context.
Ko sake duba abubuwa da ake zance a kai a cikin littafin.
Maybe that will help.
Wannan ba mamaki zai taimaka.
So let's see.
Bari mu gani.
Let's go back to verse 12.
Bari mu koma aya 12.
We could go earlier talks about how Jesus Christ had come into Jerusalem.
Ya koyi magana yadda Yesu Almasihu da farko ya shiga Urushalima.
And they threw down their cloaks.
Suka ainihin zubar da kaya suturas a kasa.
Put down their palm branches.
Suka ainihin yanyanke itatuwa suka zuzzuba su akan hanya.
And people yelled out, blessed is he who comes in the name of the Lord.
Mutane ko suka yi ihu suka ce albarka ta tabbata ga wanda yake zuwa a cikin sunan Ubangiji.
But I usually start nearer in context.
Amma ko ainihin ra'ayin shine yana nan a cikin gadar ta ainihin tunanin.
That tells me it's happening in Jerusalem, mind you.
Wannan ko zai iya nuna mini ni da nake karatu cewa wannan abin na faruwa ne a Urushalima.
But if you start in verse 12,
idan ka fara daga aya 12,
because things are in context.
Saboda ko a wannan abubuwa ba su cikin ainihin zance da ake yi.
Verse 12 says, then Jesus went into the temple of God.
Sai ko Yesu ya shiga cikin cikin haikalin Ubangiji.
And drove out all those who bought and sold in the temple.
Ya kore dukkan waɗanda suke zuwa suna saye da sayarwa a ciki.
And overturned the tables of the money changers.
Ya ko jujjuyar da tebura da suke saka abubuwa a kai.
And the seats of those who sold doves.
Da ma ainihin waɗanda suke saida kurciya da kabara.
Now we're getting somewhere.
Yanzu ko muna zuwa wani wuri.
It's tied to God's anger and wrath at what the Jews were doing.
yana dangane ne da haushi da Ubangiji ke yi akan abin da Yahudawa ke yi da haikalin Ubangiji.
And then he quotes one of the principles I said yesterday is whenever Christ quotes scripture he, or anybody inspired by the Holy Spirit, he cannot quote it out of context. So to understand what he's saying, you don't just say, what did he quote? Especially not in Matthew, where Matthew was written to the Pharisees. The Pharisees had large sections of the Bible memorized. So let's see, the cross reference in my Bible. It says Isaiah 56:7. So if I want to know what he meant here, I go back to Isaiah 56:7. But I really want the context. So let's start in verse 1. Thus says the Lord, keep justice and do righteousness. Now here's a big clue. For my salvation is about to come. So he's quoting a passage about the Messiah coming. And my righteousness to be revealed. Whenever in Hebrew you repeat something, using different words to make the same point, it's a point of emphasis. So when he says my salvation is about to come and my righteousness to be revealed, he's going, this is what this is about. He's putting emphasis on it. They said, keep justice, do righteousness. Because the Messiah is about to come. Blessed is the man who does this. And the Son of Man who lays hold on it, who keeps from defiling the Sabbath. Why throw the Sabbath in? And keeps his hand from, I actually know the answer, but I just am saying it in such a way that this is how you should think. I've preached on this passage before, I know what he's talking about. Who keeps from defiling the Sabbath and keeps his hand from doing evil. But isn't the Messiah supposed to come to the Jews? Why does he say the Son of Man? And then he gives two signs. Not circumcision. That would be a reasonable sign. He says, keeping his Sabbath and turning from evil. So he's not just talking about Israelites here. Then verse 3. Do not let the son of the foreigner who has joined himself to the Lord. So you're not allowed to, you're supposed to stop him from saying this. Speak saying, the Lord has utterly separated me from his people. So Isaiah 56 is about the Gentiles coming into the kingdom. That's interesting. Because we know the mountain into the sea is about the kingdom of God. And now all of a sudden this is about the Gentiles coming in. When the Messiah comes.
Hmm.